Zinadi,
sanguine and muscle.
Zinadi,
the skin get a mouth.
Zinadi,
sanguine and muscle.
Zinadi,
the skin get a mouth.
Zinadi,
sanguine and muscle.
Zinadi,
by your body.
Zinadi,
Zinadi, your skin. My delicately young woman's cover.
Ana aikin gyara
ni dan gida ne ni ban da kamata saki ni
dukan mai gori ba ya biyo ta hanyar sira
yau na fito mai salo salo dan na ta wannan kallo zinari na ni gashi a yau yana yin haske
mungani mungani zinari haske bai kilkili yau mun haska ba
baya baya
mai gaskiya bai baya mar gaskiya ke baya mu dai mun dace domin mun ba hanyar zira
mun gane zinare haske bai kilkili yau mun haska ba ma cikin ƴaƴan bayi
zinare
sanguine masali
zinare
haske girma
zinare
sanguine
Zinadi,
the skin get a mouth.
Zinadi,
sanguine and muscle.
Zinadi, by your body.
Zinadi, Zinadi, your skin. We get a little young woman's cover. What's a king got him by?
Mungani, Mungani, Zinadi, husky. We get a little young woman's cover. What's a king got him by?
He lumbushash and as old.
Baya ganiya
mai bushe wa bai wannan shine yayi bayan Allah ne zance na musamman gyara
mun gane zinare haske bai kilkili yau mun haska ba ma cikin ƴaƴan bayi mai asali mai kimani na kira shi babban gwarzo wannan daidai ne zance na ki shine girma yan kun kira ni da sauri
Sun share hanyar bayi na mai ɗan alfarma
Ba za mu yi tsoro ba balle zuciya ta yi gizo
Faɗin alƙarya yau an san gidan mu da girma
Mai haske mai kamshi na jaddada mu ƴan asali Wannan daidai ne domin mun karewa saura
mun gane zinare haske bai kilkili yau mun haska ba
Zinadi,
sanguine and muscle.
Zinadi,
the skin get a mouth.
Zinadi,
sanguine and muscle.
Zinadi,
the skin get a mouth.
Zinadi,
sanguine and muscle.
Zinadi,
by
your body.
Zinadi, Zinadi, the skin. My delicate young woman's cover. What's a king got him by?
Zinadi, 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 the skin.
Mungani,
ಸುಖ ಮಾಜಿ ಕಿಂಕ್ಯ ಎಂಬಾಯಿ.